Ojiabani, Koza Presido. Ice Prince of Mali. Assalamu alaikum, Jisa Bokize Dameku. A lion from jungle, Napitone in Yakeku. She you are Meku Setu, Bana Abote de Mugu. Narigana Sanku, back to Senda Yakoma Kanku. Assalamu alaikum, Jisa Bokize Dameku. A lion from jungle, Napitone in Yakeku. She you are Meku Setu, Bana Abote de Mugu. Narigana Sanku, back to Senda Yakoma Kanku. With a ball at Lukaku, with a score with a shasu. I be Tupac Shaku, all eyes on me, kini apu. Gamu nampa azone, red eye kamar barau ye. With a ball for the center, jump on the beat to the enter. You don't have to get them, play in a jamusu. Kuma naki na bamusu, kamba ye hamisu. Unko sinamusu, zaya gaya musu, duwa ni hanya sinu na tere musu. Jigi jigi cha. Muna ka shake dan haka haka
tingasa ni dan gaye mai jin kansa bikasa su kasa basu iya basun kasa
okay dekale ku kape ah babale bu vati ah o revolu